الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من أم الله سبحانه وتعالى قديا دي ساكي كاوم وانا يمتي نرانا الثلاثة وانا جدا راديو ميلا بركة جدا راديو جهة دمغرم من أفات الله سبحانه وتعالى يمنا قمد الكتر cikin abin da zamu hadi na amfani Allah ya amfanar da mu wanda ke kuma na hani ne Allah subhanahu wataala ya sa mu hannu a wannan shiri namu na addinin nasiha addinin musulunci nasiha ne fadakarwa ne jan kunne ne sawa hanya ne Allah subhanahu wataala datar da mu yawmuna 18 ga watan zulqaada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 447 wanda ya daidai da 5 ga watan 5 2026 yau insha Allah zan tunatar da kaina da kuma sauran uwa musulmi wanda suke sauraro na shine abin da ya shahi bangare na hakuri na rayuwar musamman bawa mai imani ina daga cikin halaye na manzon mu tsiran Allah da amintar tabbata a gare shi ai yau dai wancan littafi da muke karantawa idan muku manta ba halayen manzon Allah akhlaqun nabiy sallallahu alaihi wasallama halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih al-bukhari da muslim wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ayyuko da manzon Allah rahama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muna da ke koyi kyakkyawa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah ya ce mishi wa innaka la ala khulqin azim ya kai rasulullah kana kan wasu halaye wanda suke masu girman gaske to duk wanda ya haskaka rayuwar shi a matsayin shi na mai imani ga fitilar da manzo Allah ya zo da ita shine wannan haske na imani wannan addini na musulunci rayuwa za ta yi kyau rayuwa za ta zamanto abin alasan barka abin yabo abin kuma morewa nan duniya da kuma gobe kiyama Allah samu dace yan uwa masu girma hakuri malam Bahaushe ya ce hakuri gishirin zaman duniya duk abin da hakuri bai bada ba malam Bahaushe yake cewa to rashin hakuri bai badawa haka malam Bahaushe ya ci gaba da cewa mai hakuri zai iya dahu dutsi wata rana ma har ya sharo mun shi mana dai wani abu ne na juriya wani abu ne wanda mutun zai nace akan abin da koda yana cutar da shi koda babu dadi koda baka jin wani abu wanda yake na kuzari amma sai ka dace saboda halaye ne mai kyau saboda umurnin Allah ne sai kai hakuri saboda hani ne manzo Allah sai ka hanu saboda zamantakewa ta kyau sai kai hakuri tsakaninka da iyayenka tsakaninka da ƴaƴanka tsakaninka da jama'a musulmi gaba daya yau masu girma hakuri hadisi tari wanda Imam Bukhari ya rawaito su da Imam Muslim suka rawaito hadisi masu yawa akan cewa lalle ne Allah madaukakin sarki yana umurta mu mai hakuri menene hakuri idan zamu arrafa shi mu sanar da cewa wai me ake nihi da hakuri daga cikin manyan malamai Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala cikin littafin shi mai girma Ihya Ulumuddin yake cewa hakuri shine as-sabr 'ala al-'azaf wa ihtimalul jafa wa man shaka min su'i khulqi ghayrihi dalla dhalika 'ala su'i khulqi fa inna husna al-khulqi ihtimal al-'azaf Imam Ghazali yake cewa idan aka ce hakuri ana nihi da shi mutun ya hakura akan wata cutarwa da aka mishi wa ihtimal jafa wani zage ka wani ya ci mutuncinka, wani maka ba daidai ba, sai ka haƙura ba karama ba, to wannan shine tsantsan haƙuri. To kuma yace duk mutumin da kaga yana kai ƙaran wani wanda ya mushi wani abu a wajen wani, to halayen shi ko kuma haƙurin shi ba cikakken haƙuri bane, halayen shi ba cikakku bane. Shikenan sai ka tashi ka je wajen wani, yanda kake ganin mu da wani, jiya ya muni kaza, jiya ya muni kaza, jaje iri kala-kala daban-daban, alhali kuma kai tare da shi kuke zamantakewa ne yau da gobe, wanda ya kamata kai haƙuri. Babban haƙurin na a wannan ɓangare na wani da wani, ko wance da wance, yana daga cikin manya-manyan haƙuri zamantakewa na aure, wanda kuma za a samu matsaloli da yawa idan ya zamanto akwai wannan jaje. To ana so a yi haƙuri da kai da iyayenka, da kai da masekinka, da kai da makwabtanka, da kai da ‘ya’yanka, ‘yan uwanka musulmi, ka yi haƙuri, ka zamanto mai juriya, ka zamanto jibji, duk wani abu a shafa maka, kai kana tara lada, su kuma suna maka dariya. To shine Imam Ghazali sai ya ce duk mutumin da zai riga kai cewa wani ya mun da kaza, wani ya mun da kaza, kullun jaje, ya kasa haƙuri, to halayen shi suna buƙatar caji. Mana kina halayen suna buƙatar a sabanta su. Yace fa in kana sabran ala shahawati al-batn wal-farj summiya iffa. Akwai haƙuri na sha'awa. Sha'awa gariza, wannan halitta da Allah ya sa a halitta ta dan adam da namiji. To wannan sha'awar idan ta tashi sai mutun ya haƙura, to wannan ana nihi da ita kamun kai. Yace wa in kana al-ihtimal al-makruh fi musibatin summiya sabran. In kuma mutun ne Allah ya jarbe shi da wata musiba mara lahiya ne, ya rasa abubuwa, abubuwa yake nema ya rasa su, ko ya mallaki wasu abubuwa, sai Allah ya amshi, sai ya haƙura, to wannan ana kiran shi haƙuri. Yace wa didduhu al-jaza wal khala, kuma kishi wannan shine mutum mai jaje, mutumin da bai haƙuri ba da abinda Allah ya dora mishi. To kaga kenan wannan ba za a ce mishi mai haƙuri ba, kuma ba zai samu lada ba. Wa in kana fil ikhfa'i kalami summiya kitmana sirr. Akwai haƙuri hatta ga sirri na ɗan uwanka, magana da muke ta yau da gobe, akwai magana ta gamagari, akwai magana wanda ba a gaya ma kowa, akwai magana da sai wani da wani, amini da amini. To kuma a cikin mutane akwai wanda shi kuma kowace magana sai ya fesa ta, ko aina ne, kuma kowa yake ji, kuma ko su wane ne. To kaga wannan ba a ce mishi mai haƙuri, bakin shi har karkarwa zai rika idan bai bada labari ba, ya ji wani labari ya rike. To yana daga cikin haƙuri rike sirri. Shine ma ya ce wa in kana ala fudulil aishi summiya qana'atan wa didduhu shira. Haka kuma akwai haƙuri rayuwa ta yau da gobe. Allah ya ce mu nemi halaliya, mu tashi mu yi kasuwanci, ko mu tashi mu yi noma, ko mu tashi mu yi kiwo, amma halak. To duk mutumin da ya haƙura akan halaliyar shi, to wannan ana nihin shi mutum mai qana'a, shine ma'ana mai dangana, ya dangana da abin da Allah ya bashi. Kishiya wannan kuma shine mutum ya yi ta'addanci ga dokokin Allah, babu ruwan shi da halak, babu ruwan shi da haram. Kala kenan ka ƙi haƙura, duk arzikinka da Allah zai kawo maka a halak, to kashin haƙuri ne kai, ka je ka neme shi a haram. In dai ka same shi a haram, to Allah ya ma'ana tsara za ka same shi a halak, haƙuri ne ba kai ba. Malici haka za na ra'a anna aksara akhlaqil imani dakhilu sabri. So da yawa muka diba halaye na masu imani, za mu ga cewa ya shiga cikin haƙuri. Walizalika lamma su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da aka tambaye manzalla anil imani, aka ce ya mamakin Allah menene imani, sai ya ce huwa sabru. Manzalla sai ya dunkule magana, bai ce ba imani shine ka imani da Allah, ka imani da manzalla, ka tsaye da sallah, ka yi azumi, ka yi zakka, ka yi haji, ka yi kaza, ka yi kaza. Kawai sai manzo Allah ya ce imani shine haƙuri, huwa sabru. Ya ce li annahu aksar amalahu wa azzuha, saboda haƙuri shine babban aikin imani. Kaga in baka da haƙuri ba za ka tsaya kan dokokin Allah ba, idan baka da haƙuri ba za ka tsaya ba ka kashe kuɗi ka yi aikin Allah, kamar ka je haji miliyan nawa za ka kashe. Idan baka da haƙuri ba za ka yi abubuwa ba wanda Allah ya ce a yi na alheri, musamman abin da ya shafi dukiya ko kuma abin da ya shafi rai. To shine wannan sai daidai kamar faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi, aka ce ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, menene haji? Kala sai ya ce alhajju arafa. Sai manzo Allah ya ce haji ita ce arafa, duk wanda bai samu arafa ba da bai samu ba haji kaga arfa aiki ne da yawa aje mina a kwana a wuce muzdalifa aje arfa a dawo a kwana muzdalifa a kwana amina a dauki niyya aje ayi safa da marwa ayi tawafi to waɗannan gaba ɗayan su ayyuka ne na haji to amma manzo Allah sai ya dunkule su sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alhajju arafa haji gaba ɗayan ta arfa ce usnan wai kamar misali ne mallai yake mana to sai manzo Allah ya dunkule imani gaba ɗaya sai ya ce as-sabr hakuri shine imani alqur'ani mai girma ya kawo mana labarai an sun wuce ilga daban-daban akan hakuri daga cikin su akwai wanda manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yake ce mishi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli ya mallaki Allah kai hakuri kamar yanda manya daga cikin annabawa suka yi hakuri ulul azmi sune annabi Nuhu alaihi salam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da manzon mu tsiran Allah da amintar tabbata gare shi su biyar kenan sune ulul azmi me yasa aka kiraye su ulul azmi saboda hakuri nasu allazina sabaru wa tahammalu min aqwamihim ma Allahu bihi alimun fi sabili tablighi shar'i Allah inga ce ulul azmi sune wanda suka yi hakuri suka dauki duk wani walakanci da wani cin mutunci duk mutumin da zai karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya san cewa manzon mu tsiran Allah da amincin da tabbata a gare shi ya kai matuƙa wajen hakuri lokacin da yazo ya ce Allah ya aiko ni ku yi imani da ni ku shiga aljanna suka ce ai kai makareci ne iyazan billah ai kai dan sihiri ne ai bokanci ne ai kaza ne to haka annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu mallai yace kana yudrabu min qaumihi darban shadidan hatta yubsha alai annabi Nuhu daga cikin annabawa shine ake ba mu labarin cewa din yazo wa'azi a bashi kashi a jajjehe shi a gama shi da yara su jajjehe shi su bige shi har ya sai suma sai irin wannan sanyi na asuba zai tada shi kuma yaje ci gaba da wa'azi bai fasa ba to wannan ya nuna mana cewa imani hakuri ne ya kamata mu zama to masu hakuri waɗannan labarai da alqurani suke yake bamu da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke karantawa ba dan komai ba mu a matsayin mu na masu imani da ni da nake karantawa da ku da kuke ji na ƴan uwa masu girma mu yi hakuri mu yi kokarin sanya rayuwa a cikin hakuri a cikin rayuwar mu za mu samu cin nasara babu cin nasara ga mutumin da bai da hakuri yanzu ka dauki misali mutumin da yake wata sana'a ya fara ido a ciki ya tsuha a ciki ya jima sai ga cewa ina wai takaka yaushe ne zan yi kudi a wannan sana'a kawai sai ya bari sai je kama wata ita ma ya kama yayi nisa ya bari ya kama wata kullun yana tsalle amma inda za a ce ya tsaya aka san shi cewa sana'a kaza sai wani kaya kaza sai shagon wani to da shikenan ya ci nasara ya samu rabo duk abin da hakuri bai bada shi ba to rashin hakuri daula ya bada shi musulunci yana horon mu akan cewa mu yi hakuri mu zauna lafiya da ƴan uwan musulmi da ma wanda ba musulmi mu yi hakuri mu zauna lafiya da iyayenmu da matakinmu da ƴaƴanmu da makwabtanmu da wanda muke zama tare da su na aiki ne ko na menene ko na sana'a ne musulunci yana horon mu akan cewa mu yi hakuri annabi Musa alaihi salam kadiba dai fir'auna yanda ya karan anci ga ubangiji yace ma shine ma Allah abun bauta yake tabbatar da banu Isra'ila mutanen annabi Musa yake ta musu azaba ya hurtumi annabi Musa yayi bulaguro shekara nawa kuma abubuwan da ya mishi da mungano kala-kala to amma annabi Musa alaihi salam ya hakura haka annabi Ibrahim alaihi salam wata rana yazo tun daga baban shi ya fara ya baba Allah ya aiko ni annabin Allah ne a bar bauta ta ma kowa a bauta ta ma Allah shi kadai suka ce annabi Ibrahim wannan shine aikin ka to yanzu shikenan jama'a kowa ya tattaro itace a zo a yi rami za a kona shi haka suka mishi suka jewa shi wuta Allah ya ce wuta ke zamanto sanyi mai salama ga annabi Ibrahim haka ya hakura annabi Isa alaihi salam tun yana zanin goyo lokacin da mamman shi ta zo ta ce gashi aka ce ya ke Maryamu ya za ki zo da da baki da aure kuma gidanku gidan mutunci babanki mai mutunci mammanki mai mutunci su suna ganin kenan kaman ta yi aikin banza iyazan billah ta zo da yaro shine sai ta ce musu a ku tambaye shi wannan dan ba da bane irin kowane da shine yace inni abdullahi atayni alkitaba waja'alni nabiyya واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا. النبي عيسى عليه السلام ينا زمن زنن غويو كاو يهار مغانا كمسو مغانا كتنبيشي سيسكا تي كيف نكلم من كان في المهد السبيع يا كي مريم kada kire na wani hankali ya zai mu magana ga wanda yake zanan goyo kawai annabi Musa sai fara magana yace ni bawan Allah ne Allah ya yiko ni annabin Allah ne ni ina biyayya ga iya ga uwata ni bawan Allah ne Allah ya yiko ni to tun daga nan suka ce a su ba su yarda ba cin mutunci na sahi daban nan mu da ci daban har annabi Isa ya girma ba su bar shi ba har Maryam ta rayu ta rasu ba su bar su ba aka ce dan shege ne shi iya zambilla to kaga kenan hakurin annabawan Allah har sai lokacin da suka so su kashe shi sai Allah ya daga shi bar rafa'ahu Allahu ilai to haka kuma annabin mu siran Allah da amun da tabbata gare shi Allah subhanahu wataala ya cefshe mishi fasbir kai hakuri ya rasulullah wal lokaci abubuwa sun kai matuka an musguna ma manzon Allah da shi da sahabban shi ya ce musu sauran ku yi hijira ku tai Habasha akwai sarki adali ku je ku zauna a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk hutawar da zai yi tsangoma kala iri daban-daban to shine sai Allah ya ce mishi fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibi al-huti idh nada wa huwa makzum ya maki Allah kai hakuri kakka zamanto kaman ma'abucin kihi shine annabi Yunus alaihi salam shi annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya wa'azi ga mutanen sun ki imani kuma ga hukuncin ubangiji ga kaza kawai sai ya bar su mana kenan suka futa husatar da shi to shine sai Allah yake ce ma maikin Allah kada ka zamanto kamar annabi Yunus alaihi salam annabi Yunus ya tahi Allah ya kaddara ya fada bakin kihi cikin kihi har dai Allah ya sa shi daga cikin musabbihin falawla annahu kana minal musabbihina Allah ya ce in ba da yana ta tasbihi ba lalabi zafi batnihi ila yawmi ba'sun da Allah ya bar shi a cikin ki har zuwa kiyama yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to wannan aya mai girma ana magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi ana magana ne ga mu gaba daya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu abun koyin mu shine manzon Allah siran Allah da amincin tabbata gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah yake ce mishi wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila ya maikin Allah kai hakuri ga abin da suke hodi ka musu hijira hijira mai kyau kenan ka kaurace musu ka bar su kai hakuri da abin da suke hodi manzo Allah matsayin shi a girman shi dan dangi ne tun yana yaro bai taba ƙarya ba balle a ce ya girma ko kuma cin amana bari ma su suka sa mishi suna As-Sadiqul Amin aka ce mai gaskiya ne kuma amincacce ne tun kafin a aiko shi amma da aka ce Allah ya aiko shi sai suka ce a magayaci ne a wannan mai cin amana ne to shine Allah ya ce wasbir ala ma yaqulun ya maki Allah kai hakuri da abin da suke hodi to idan an hodi ma manzo Allah duk abin da aka gaya mishi to ina gani ko kai dan uwa mai imani kaga kenan za a iya gaya maka komi a zage ka wani ya ce wai kamar ni za a zage ni kai kuma kamar yaya tunda aka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Nuhu an mushi haka annabi Ibrahim an mushi haka annabi Isa alaihi salam an ce dan zina ne annabi annabawan Allah ga sunan daban-daban manzo Allah shine shugaban su gaba daya ga abin da ake gaya mishi har Allah ya ce wasbir ala ma yaqulun to ina ga kai ka ce wai ni kamar ni wani zai gaya mini magana kaza kamar ni za a zage ni kamar ni za mu ni kaza ana so ne ayi hakuri dan azamuna lahiya ana so ayi hakuri ne dan rayuwa ta albarka ana so ayi hakuri dan a cimma guri duk mutumin da bai hakuri ba to da wuya cimma gurin shi wata aya sai Allah subhanahu wataala yake cewa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura Allah yace lalle tabbas mu muka sabkar maka da alqur'ani sabkarwa kai hakuri da hukuncin ubangijinka kenan Allah haka ya hukunta su kuma wadannan kafirai marasa imani kada ka musu biyayya kada kashin hakuri yasa ka taka dokokin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace mishi kai hakuri irin na sauran annabawa an karyata su an buge su an ci mutuncin su an kore su daga gari Annabi Isa alayhi salam shi sa bai da gari, bai ba gida, bai ba iyali, bai ba mata, bai ba komi, saboda me? Tunda al'ayy ce Allah ya yako shi, suke ta bibiyar shi, sai sun kashe shi. Abishi wannan gari ya gudu, abishi wancan gari ya gudu. To haka sauran annabawa, to shine Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani sai yake bada hakuri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaqad kudzibat rusulun min qablik. Ya maki Allah, ai an ƙaryata annabawa jiyawa kafin kai. Tun daga annabi Adam alayhi salam, annabi Nuhu, annabi Salih, Hud, Ibrahim, annabi Isa, annabi Musa, Harun, jiyawa an ƙaryata su min qablika. Fasabaru, Allah yace sai suka yi hakuri. Kaga kenan, idan an ƙaryata annabawa jiyawa, to min babu aula a ce wani wanda ba su ba dan ya faɗi wani abu na gaskiya an ce ƙarya ne. Wannan kare dame ka, kai dai kai kokarin yin hakuri akan gaskiya. Yace fasabaru ala ma kuzibu, suka yi hakuri game da ƙaryata su da aka yi, wa uzu, aka cutar da su. Hatta atahu nasruna, Allah yace har sai da agajin mu, taimakon mu ya zo. Kenan ga kullun ka nemi taimakon Ubangiji subhanahu wataala, kai hakuri ka gyara imaninka, ka kasance daga cikin bayin Allah nagari. Ya ku yin wa masu girma dalilin mahimmancin haƙuri alƙur'ani, sai da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ka ce kalmar haƙuri, kalma dai ta as-sabru, kusan hiye da 70 a cikin alƙur'ani. Aya kaza haƙuri, wata ambata so ɗaya, wata ambata so biyu, wata a cikin sura guda za a ambaci haƙuri so ɗaya so biyu, waɗannan gaba ɗayansu wai dan Allah ya nuna mana ne cewa haƙuri ba ƙaramin abu bane. Mutane da yawa za su iya yi, amma sai jajjatu, sai manyan mutane. Aiki ne na manyan mutane, daga haƙuri ake gane babban mutum. Duk mutumin da an mishi abu kaɗan jaje, an mishi kaɗan, baya iya haƙuri, baya iya shugabanci kenan. Ba zai iya tahiyar da jama'a ba, ba zai iya tahiyar da abubuwa ba waɗanda suke ne yau da gobe. Kashin haƙuri. Allah sai dai maimaita haƙuri hiye da as-sabru, as-sabru, as-sabru a cikin alƙur'ani hiye da 70. Dan nuna muhimmanci daga cikin su Allah subhanahu wataala yake cewa was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Wata ayar Allah subhanahu wataala yake cewa wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Allah ya ce masu haƙuri, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Annabawan Allah, haka Allah ya ce da suka yi haƙuri, ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Allah ya ce da suka yi haƙuri, wa in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. A magana ka abin da ya shahi jihadi, yaki, sai Allah subhanahu wataala ce in aka samu masu haƙuri daga cikin ku 200, to za su rinjaye 100, za su 20 za su rinjaye 200. Wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru. Amma menene jigo, menene sirrin cewa ga kuna ƴan kanan amma kurin jayi da yawa? Shine haƙuri. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, masu imani kenan. Sai Allah ya ce ku yi haƙuri, Allah yana tare da masu haƙuri. Babban abu ne. Yace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lalle tabbas masu haƙuri ana cika musu ladan su babu hisabi. Aunawa ake yi kawai. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah yace lalle ne tabbas masu haƙuri za mu cika musu ladan su da abin da suka aikata. Ayoyin sun wuce a ilga, haka suke ta bayani. Ayi haƙuri, haƙuri kaza ne, haƙuri shine abin da yake kai mutun zuwa ga abin da Allah yake so, da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo tsiran Allah da mu tala tabbata a gare shi, yayi manganu yawa game da abin da ya shahi daraja da kuma matsayi na haƙuri. Sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min abdin mu'min, babu wani bawa mai imani usiba bi musibatin, Allah zai dora mishi wata musiba ko wani bala'i, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wani abu da ya same ka, haka ya kamata ka ce, kakka ƙara wani abu. Yace Allahumma ajirni fi musibati wa aqibni ko wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, ka bani ladan wannan musibata, wa Allah ka canza mini mafi alheri. Mai manzo Allah yace illa fa'ala Allahu bihi zalika, sai Allah ya bashi. In musiba ta same ka, babu zancen wani koke-koke ko wani abuwa wanda ba su dace ba, adda ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manzo Allah yace fi sabri alama takuri khairun kathir, cikin haƙuri da abin da ba ka so akwai lada mai yawa, ladan Allah maɗaukakin sarki. Ya ce, ma min musulmin yusibu adha illa hata anhu khatayahu kama yuhatu warqash shajar. Duk mai imani in musiba ta same shi ya haƙura, to lallai tabbas sai zunubin shi sun yi ta zubewa kamar yadda ganyen itatuwa suke zubewa. As-sabr min al-imani bi manzilati ar-ruh min al-jasad. Manzo Allah yace shi haƙuri game da imani, yanda ka san rai a gangan jikin mutum, to haka haƙuri yake. Kenan kana haƙuri za ka rayu, baka haƙuri to sai dai a ce Allah ya kiyaye. Sai kuma wa kana sallallahu alaihi wasallam al-qudwatu as-salihah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin mu, wanda yake abun koyi na gari. Allati ta'allama minha al-muslimuna. Manzo sallallahu alaihi wasallam a gare shi ne musulmai suka san abubuwa na haƙuri, abubuwa na zamantakewa na yau da gobe, har rayuwa ta yi kyau, har a samu albarkar Allah. Wa ma zalu yata'allamuna fadilatu sabr. Musulmi masu imani ba su gushe ba suna sanin fadalar haƙuri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai da kuma ayoyi. Yace wa hiya min khulqihi sallallahu alaihi wasallam, shi haƙuri yana daga cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wane ne abun koyi mu? Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ya kamata mu koyi da shi, shi ya kamata a ce abin da ya zo mana da shi mu riko hannu biyu. Kuma masu girma, ka diba rayuwar mu ta yau da gobe yanda Allah ya tsara, yanda Allah ya sa, musamman irin alaka ta usra, alaka ta fami, mata da miji da ɗa, irin rayuwa da ake yau da gobe. Namiji yana fama a waje, mace tana fama a ciki, tarbiyyar yara, abubuwa na abinci. To idan babu haƙuri ana neman ladan Allah subhanahu wa ta'ala, kaga irin wannan zamantakewa baya yiwuwa, sai ya zamanto ana rayuwa kamar dabbobi kenan. Babu wani doka, babu oda, babu neman lada, kuma rayuwa ba za ta yi kyau ba. Kenan dole a yi haƙuri, musamman iyaye, uwa da uba su yi haƙuri su zauna lahiya don tarbiyyar da ‘ya’ya. Idan aka watse wannan yaran su suka watse, kuma alherin Allah da wuya ya samu, saboda tarbiyyarsu za ta wahala a wajen uwa suke ko a wajen uba suke. Ko me ya kawo wannan rashin haƙuri? Inda za a haƙura da za a zauna lahiya, maƙwabci da maƙwabci, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk maƙwabcin da maƙwabcin shi bai yi imani ba da shi cewa zai iya cutar da shi yau ko gobe, manzo Allah ya ce bai da imani, imanin shi ba cike ba ne. To me ke kawo wannan irin rashin haƙuri? Ko da ya maka wani abu, in kai magana so ɗaya, kai magana so biyu, ya hasa, to kai haƙuri, kai za ka samu ladan shi. Shi kuma kullum yanda ka san ana rage ladan shi, saboda a gobe kiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka. To haka rayuwarmu ta yau da gobe, ko kuna tare da wani kuna wani zaman aiki, ko kuna tare da wani kuna zama na sana'a, ko kuna tare da wani kuna zama na ƙasa guda, ko kuna wani jagoranci, duk abin da ya zamanto haƙuri a cikin shi, in dai aka aikata shi, to lalle tabbas sai an ga cin nasara. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa ba da kunya, ko kuma bai taɓa kunyatar da mai haƙuri. In dai ka haƙura, wani lokaci sai mutane su yi dariya, ya ce wane bai da takaici, ko kuma wane kadiba da wane ke wulakantar da shi, amma ya haƙuri ya yi shiru. To kaga duk irin wannan maganganu shaidani ne yake zikin yake zuga mutane. To shine sai ya ce afdalul a'mali ma ukrihat alaihi an-nufus. Aiki wai wanda ya girma shine wanda aka tilasa zuciya. Wane ya maka, ya maka ko zagi ne, ko cin mutunci ne, ko menene, sai kai kuma ka danne zuciyar taka, ba wai ba za ka iya ramawa ba, ko kuma ba da wai dan yayi karhinka ba, a so kake ka samu ladan haƙuri dan a zauna lahiya. To shi ko duk mutumin da bai haƙuri ba, yanwa masu girma, tabbas sai kai nadama, ka gaya ma wani wata magana, ko ka zage shi, ko ka ci mutuncin shi, Allah ya kiyaye. Kawai sai ka ga ka je ka zauna daki kai kadai, nadama zai same ka, ka rasa yanda za ka yi. To kaga kenan babban abu shine mai haƙuri, yanwa masu girma. Wannan ita ce nasiha mu ta yau, da fata Allah subhanahu wataala ya amfana da mu gaba daya. Abinda yake na muka ji na aiki na cewa mu yi haƙuri, mu zauna lahiya, mu samu ladan haƙuri, Allah subhanahu wataala ya taimaka mana wajen yin haƙuri. Allah kuma ya ba mu haƙuri gaba daya. Allah ya ba mu koyi ga irin annabawan Allah. Allah subhanahu wataala ya karɓa mana, kuma Allah ya ba mu ladan abinda muka haɗi, wanda yake na kuskure ne. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Allah kuma ya jikan mu, Allah ya rahamshe mu, ƙasar mu ta Nijar. Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lafiya, Allah ya bamu hakurin zama tare da shugabanni da talakawa da duk sauran kabilu, mu zauna lafiya, mu ci albarka Allah wanda yake a wannan kasa, kuma Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lafiya, Allah ya zauna da mu lafiya, Allah ya bamu hakuri. Anan za mu dakata da fatan abin da ke da daidai ne, Allah ya bamu ladan shi na kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.